mana kyau yana mana kyau zai yi mana kyau yana mana kyau sanab sonne evara baba kudi fa zai mana kyau yana mana kyau yana mana kudi zai yi mana kyau zai yi mana kyau kalle mu da kyau karo duba mu da kyau kasan kudi fa yana mana kyau yana mana kyau kalle mu da kyau kalle mu da kyau kudi yana mana kyau baba kudi fa zai mana kyau yana mana kyau yana mana kudi zai yi mana kyau kalle mu da kyau karo duba mu da kyau kasan kudi fa yana mana kyau kalle mu da kyau kalle mu da kyau kudi yana mana kyau tukunna ma sai nan gaba zai mana kyau za ku gani ai za ku gani kudura ku gani kudura ku gani kuma mahassara to mu zuba mu gani zuba mu gani za ku gani ai za ku gani kuna kallo na iri iri zan sa ku jiri tunda ne guzuri kuma na ci gari kaga sai hakuri sai hakuri dan ni na kama hanya ba kuru ba kuma wata laya ba wani boka sarkin ƙarya Allah na kama sarkin hikima haka inde ka sanni da nema shi yasa mana tara babu shi kuma babu dabara babu wana da masu gulma ku ku tubulma in tukudi na ina tukudi na ina tukudi na kuma gashi yana mana kyau zo ku gani sanya ido ku gani kun san kudi fa yana mana kyau baba kudi fa zai mana kyau yana mana kudi zai yi mana kyau kalle mu da kyau karo duba mu da kyau kasan kudi fa yana mana kyau kalle mu da kyau kudi yana mana kyau baba kudi fa zai mana kyau yana mana kyau yana mana kudi zai yi mana kyau kalle mu da kyau karo duba mu da kyau kasan kudi fa yana mana kyau yana mana kyau kalle mu da kyau kalle mu da kyau kudi yana mana kyau wallahi yana mana kyau kun bar arewa mun haura kudu dukkan mun sa su gudu daga Kano zuwa Alaba mun je kudu mun zama jaraba to ga san akwai jaraba to ga jaraba dukkan ku ku je ku raba sara tuwo ban tafiya shi ya fara fada mini zai mini kyau kuma gashi yana mini kyau yana mini kyau idara ma yana masa kyau yana masa kyau sai leba ma yana masa kyau yana masa kyau a toga ma yana masa kyau yana masa kyau MC Wisdom yana masa kyau yana masa kyau dan sanu ma yana masa kyau yana masa kyau MC Cisse yana masa kyau yana masa kyau EB sama yana masa kyau yana masa kyau tukunna ma sai nan gaba zai mana kyau za ku gani ai za ku gani kudura ku gani kudura ku gani ku kuma mahassara to mu zuwa mu gani baba kudi fa zai mana kyau yana mana kudi zai yi mana kyau kalle mu da kyau karo duba mu da kyau kasan kudi fa yana mana kyau kalle mu da kyau kudi yana mana kyau baba kudi fa zai mana kyau yana mana kyau yana mana kudi zai yi mana kyau kalle mu da kyau karo duba mu da kyau kasan kudi fa yana mana kyau kalle mu da kyau kudi yana mana kyau. Yeah.